paka 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 partage partage amana partage dan girma Allah dan soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waga huska da nura ina so ga waka nan waka ga ta nan sabuwa ce mai zafi ce in kana son TikTok kin ka account din ka na TikTok yayi gudu wallahi ga sabuwar waka nan ina kuke ɗan Niger a cikin TikTok ku rubuta sarkin waka arewa da ku rubuta kanan za ku ga kwantikin wanga bawon Allah ga ta nan huskar gada ni dora muku shine in mai san mararara raddi wanda wallahi na san rarara in yaji wannan sai yayi da na sanin cewa ina ma gumma bata aihe shi ba muna godiya sarkin waka arewa na ga mutane da dama suna aza hoton Naziru sarkin waka bisa waka waka ba Naziru bane wani bawon Allah ne jini irin Naziru mai fuska irin ta Naziru game irin na Naziru ga murya irin ta Naziru da Naziru kin da shi duka masoya na ne ni ina son su ina ra'ayin su da Allah fartaje yan amana kuma ɗan Niger ina kuke faka faka ɗan Libya ina kuke gaba da ɗan Niger da ku nake ya kai yayi wata waka wadda gaskiya kai a jinjina mishi kai in kyauta ta ya cancanci a bashi kyauta ma wallahi da yau ni wata buce ni na rantsa da Allah wanga ba Allah sai da mishi kyauta ina so wanga sako yazo har ma ga shugaban kasa ba ma shi ba shugaban kasa yaji wanga sako wallahi saboda waka tayi muna godiya kuma